wanna see you move. We wanna see you roll. Let there be a spiritual yearning from my heart. We wanna see you move. Yes, we wanna see you roll. Let there be a spiritual yearning from my heart. Girgizuwar Alhaji Banka mai sarki zo ka nuna darajan ruhunka cika mu. We don't wanna recover. Lallai muna bidar girgizuwar Alhaji Banka mai sarki zo ka nuna darajan ruhunka cika mu. We don't wanna recover. Sarki zo ka nuna darajan ruhunka cika mu. We don't wanna recover.